ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، yankuwa musulmi da muka karkaro a wannan masallaci mai tarihin albarka, masjidul ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha, ina kuma gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna ranar Laraba 21 ga watan Ramadan, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 2044, wanda ya daidai da 15 ga watan Hudu miladiyyar Isa ɗan Maryam alayhi salatu wassalam shekara ta 2023. Dan dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin Al-Qur'ani da girma a cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadan. A jiya mun kare tafsirin suratul Takasur, a yanzu kuma da yarda Allah za mu tashi suratul Qari'a. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو بعيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa al-qari'atu al-qari'a, al-qari'a bai bankwasa zukata saboda tsoro. Mal-qari'a, mecece ita wannan mai bankwasa zukata saboda tsoro? Wa ma adraka mal-qari'a, bi ya sanar da kai wannan mai bankwasa zukata saboda tsoro? Allah subhanahu wa ta'ala sai ci gaba da gaya manzon shi cewa ga su kofin nan, yake cewa yau mai yawun za su kasance farashi mabazo, ranar da mutane za su kasance kamar wara wadda aka kora da tattashi. Wa takunu jibalu kal'ihnin mafushi, duwatsu za su kasance a wannan ranar kamar kada wadda aka watsar da ita. Amma man thaqulat mawazinu, a ranar lalle duk wanda ma'aunin shi ya yi nauyi, kenan ayyukan shi na alkhairi suka rinjayi ayyukan shi na sharri, fa huwa fi ishatin radiya, to lalle tabbas wannan yana cikin rayuwa wadda take yardadda, kenan yana cikin ni'ima. Wa amma man khaffat mawazinu, amma duk wanda ma'aunin shi ya yi ƙasa ayyukan shi na sharri suka rinjayi na alkhairi, fa ummuhu hawiya, makomar shi ita ce hawiya. Wa ma adraka ma hiya, wa ya sanar da kai wannan makomar tashi? Allah subhanahu wa ta'ala sai ba mu amsa ya ce narun hamiya, wuta ce wadda take mai tsananin zafi, wadda an hura ta tana da tsananin zafi. Wannan sura ta sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Makka, ka yake hijira. Za mu gani mafi yawancin surorin da muke ta karantawa duka surori ne wanda sun sauka a Makka, sururi ne wanda Allah subhanahu wataala yana yi makafarai ne magana yana gaya musu ga abin da yayi tanadi na azaba idan ba su imani da wannan shi ba sallallahu alaihi wasallam za mu gani ayin hukuncin hukuncin ba su ware zuwa hukuncin hukuncin su yi sallah su yi azumi su yi zakka da haji duk ba su ware zuwa har yanzu Allah subhanahu wataala yana gaya wa manzon shi ne da ya tunatar da kafirai cewa akwai wata rana wanda za su tashi wanda ita ce ranar tashi alkiyama wanda Allah subhanahu wataala zai sa su a cikin azaba matukar ba su yi imani da abin da ka zo da shi ba ya kai annabi Muhammad shi yasa za mu gani tun a baya hirar da muke yi da ya da sura da karanta za mu ga akwai ambaton azaba a ciki za mu ga akwai ambaton lahira a ciki za mu ga akwai ambaton jahannama a ciki saboda ana makafarran Makka na lokacin gargadi da cewa su yi imani da Allah da manzon shi da su samu tsira a gaban Allah haka ita ma ga surai Allah subhanahu wataala yana cewa alqari abin yi da abin da ake yi da alqari a ta ce wanda take kwakwasa zakata wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce take kwakwasa shi idan ta kwakwasa shi ji shi sai abin ya kai hakan zuciya saboda kana ba zakata tsoro a ranar mutane suna jin tsoro saboda Allah subhanahu wataala ya gaya mu cewa wannan ko suru ba fa ya ma samawati wa ma fil ardi illa ma sha Allah wa kullu ka qawl ya rabbi ranar da Allah subhanahu wataala zai yi umarni ayi musa da kabo kowa wanda ke kasa da sammai za su ji tsoro za su razana kamar yadda kuka karanta a jiya cewa a ranar tashin kiyama akwai firgici da tsoro wanda da mummuni da kafiri kowa yana taruwa a cikin jin wannan tsoron sai wanda aikan shi na farin suka rinjaya shi ne zai dinga samun sauki a wannan farfajin da tashin alkiyama alqari'a suna ne na sunan tashin alkiyama suna ne na ranar ƙarshe kamar yadda a wajen Allah subhanahu wataala ya kira ka alwaqi'a wacce ya waka a tumbaka a aibi afuwa a wani wajen ya kira ta alhaqa alhaqatu malhaqa a wani wajen ya kira ta ghashiya Allah ta ka hadisi ba ghashiya kenan tana da sunaye da yawa a wani wajen ya kira ta tamatu kubra a wani wajen ya kira ta asaka tana da sunaye wanda suke masu yawa to wannan alqari'a mai wakwasa zakata tsaba tsoro da ke akwai a ranar wannan tsoron zai dinga kwakwasa ma mutane zakatarsu su dinga jin shi har a cikin zakatarsu wannan yana daga cikin sunaye na sunayen ranar tashin alkiyama shi yasa malamai suke cewa alsura ranar tashin alkiyama tana da sunaye masu yawa suka ce kuma yawan sunaye ga abu yana nuna mahimmancin abu yana nuna girman wannan abu kuma wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce an sa mata alqari'a ne saboda irin wannan rana ita kadai ce ba ta da makamanci irin tsoron da ke akwai a wannan rana wanda zai birgita mutane har ya kai ga bankusa zakatarsu ita kadai ce wannan rana ba ta da makamanci ba ka samu wata rana irin ta a duniya shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira ta da alqari'a tana da sunaye da yawa daga cikin su mun zana su rashiya su alhaqa su alwaqi'a su yawmul qiyama su tamatu kubra tana da sunaye wanda suke masu yawa Allah subhanahu wataala ya kira ta da su a cikin littafin shi wanda yake mai tsarki idan abin yi anan alqari'a suna ne daga cikin sunayen ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ya kara cewa alqari'a dan ya kara nuna mu mahimmancin wannan rana ya kara nuna mu girman ta sai kara cewa alqari'a micece wannan mai bankwasa zakata saboda tsoro ja a ja hankalin mai saurare an zo an ce maka alqari'a an kara tambaya an ce mai alqari'a hankalinka zai dawo ka dinga saurare kana so ka ji wannan abin da ake magana ne haka nan Allah subhanahu wataala sai ya kara cewa wa ma adraka mal qari'a wa ya sanar da kai ita wannan mai kwakwasa zakata wa ya sanar da kai wannan ranar wanda take kwakwasa zakata saboda tsoro wannan duka kari ne tambaya ce Allah subhanahu wataala yayi saboda shi hida ce a gaba zai ba da labarin wannan ranar kika kari ne na girma wannan rana ne ya kara cewa ya kara nuna cewa wannan rana tana girma kamar yana tambaye wanda ake karanta cewa ka san ko girman wannan rana ka san tashin hankalin da ke cikin wannan rana ka san tsananin da ke akwai a wannan rana shine cewa ma adaraka wal qari shin ka san wa ya sanar da kai wannan mai kyankasa wa ya sanar da kai wannan mai kyankasa zukata a gaba Allah subhanahu wataala zai ba mu labarin cewa yaya take wannan ranar yaya take kasancewa sai ya ci gaba da cewa yau mai kunun nasu mai farashi ne ranar nan ita ce ranar da mutane bayan an gama ja hankalin mai sauraro an gama ja mushi rai an ce mushi alqari'atu mal qari'a tunda aka ce alqari'a kowa zai ba da kunne ya ci wai wata ce wannan ranar mai kwankwasa zaka ta saboda tsoro Allah subhanahu wa ta'ala ya kare cewa mal qari'a ya kare cewa ma adraka mal qari'a yanzu bayan an tattaro hankalin mai sauraro an tattaro hankalin shi ya maido hankalin shi yana so ya ci wannan abin da aka maimaita mishi har su bai kunne ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shige mishi bayani ya ce yau mai kunne na su kalfara shi ne wasu ranar da mutane za su kasance kamar wara wadda take an tarwatsa ta an watsa ta kamar yadda kake gani idan aka yi ruwan wara yadda take tawowa tawaga tawaga idan aka watsa ta za ka gani ta watse kowace daga cikin ta ta kama gaban ta ai mutane za su kasance a wannan rana suna rutuwa daga cikin kabarinsu kamar yadda malamai suka gani suna rutuwa kamar fara kowa yana rutuwa wanda wara kowa ya sani wasu kwari ne wanda suke daga cikin nau'ikan kwari ne wanda suke ba girma ke gare su sosai ba idan akwai ankul nan lokacin wara ne suna zuwa su tattafi da inda ke da hatsi ko a lokacin da babu ankul idan mutum ya kunna wuta duk inda ke da haske wannan wara da irin karanan falon suna zuwa su tattafi wannan wuta Allah subhanahu wataala ya ce mu haka nan mutane za su tashi za su dinga yi kowa daga cikin kabarinsu wani waje ya ce mun kusha na usaru ya hujju da min al-ajdasi ka annahu jaradu mutasha gana nan su suna a kaskance suna yiduwa daga cikin kabarukan su ka annahu jaradu mutasha kai ka ce wata wara ce wanda aka kora ta tattashi ta wace bata san inda za ta ba sabar bimuwa da firgici tun daga annabi adam har zuwa yanzu duk wanda ya mutu aka mai kabari aka rike shi za su ta tasowa daga cikin wannan kabarin nasu a ranar tashin kiyama ya ga za a ce yau ka gani makabarta tana garin kadai duka makabartun nan garin a ce tun mutunan da aka rige na warko a cikin makabartai har ya zuwa yanzu za su dinga yituwa suna yituwa kowa ya mutu kuma a lokacin guda duka za su kul su fito daga cikin kabarin su kenan ka gani za su fito ne ga suna ka annahu jaradun muntashir za mu mutu a ranar kamar wara wadda take an watsa ta wadda ga tanin ta tashi riri ko ina ta yinan ta yinan bata san ma inda za ta ba saboda limuwa da firgici da ke da kwai na wannan ranar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yawmai kunun nasu kal farashi ranar da mutane za su kasance kamar wara wadda take abun watsa kamar wara wadda take an watsa ta mutane za su fito daga cikin kabarinsu kamar wannan wara malamai suka ce wanda ya mutu aka sa shi kabari zai fito daga cikin kabarin shi wanda wuta ta canje turmusu ba a samu wani abu gare shi nashi ba a nan inda ya mutu shi ma zai taso a wannan lokacin haka wanda ruwa suka canje ba a samu gawar shi ba shi ma a nan ciki da a nan inda ya mutu zai fito idan duk wani bawa wanda ya mutu kowace irin mutuwa ce wanda ya mutu cikin sahara cikin daji ba a samu gawar shi ba har tsuntsaye suka caccanye da suka canye to a nan inda ya mutu a ranar lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a busa kawo ana busa kawo kowa zai tashi rigid kowa zai tashi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kusha na usaru ya kujuna min al-ajdasi ka annahu jaradu mutashir ganayensu suna kaskantattu saboda kowa zai tashi a ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walaqad ji'tum bi furada kama khalaqnakum awwala marra za ku zo mu kuna daidai kuna daidai kamar yadda muka halicce ku a warko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa dukkanmu innakum latusharun yawm al-qiyamah, dukkanmu za a tada mu ranar al-qiyamah, muna tsirara babu kaciya babu takalma, kowa haka na Allah subhanahu wa ta'ala zai tada shi, kuma muna masu kaskantar da kanmu, kan kowa na kasa, kallon kowa na kasa, saboda a ranar ana cikin wani firgici da tashin hankali. Wani ma bai Aisha radiyallahu anha ta tambaye manzo Allah lokacin da ya bada labari cewa Allah subhanahu wataala zai tada kowa tsirara, tace ar-rijalu wan nisa ya rasulullah, sai ta yi mamaki a ce maza da mata duka ga sunan tsirara, sai ta ce mata, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata al-amru ashaddu min dhalik, ai lamarin yayi ƙarin haka, wani ma ba zai tunanin shi namiji bane ko mace ta yi tunanin ita mace ce, ko mace ta kalli namiji dan yana sintir, ko namiji ya kalli mace dan tana sintir. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata al'amarin yayi haka, rana ce wanda kowa ta kan shi, kowa nafsi nafsi yake, yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, ranar da mutum zai dinga gudu da kowa na shi, kowa na kusa gare shi, zai gudu ya bar matar shi, zai gudu ya bar uwayen shi, zai gudu ya bar ɗiyan shi, zai gudu ya bar duka wani wanda yake so a duniya. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kullu mri'in yawma yu sha'anu yughni, ko wanda mutum a ranar al'amarin shi shi kadai ne yake dame shi, lamarin gaban shi shi kadai yake dame shi, yana jira ne ya gama komai shi, yana jira ne a yi hisabi ya gani dan mutan da shi kudan aljanna. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ranar za mutane za su fito daga cikin kabarurruka kai ka ce wara ce wanda aka firgita ta aka bata tsoro, sabar tsoro za ta yi ta tahiyya ba san inda za ta ba, ta yi ta tahiyya ko ina, ta yi gabas, ta yi yamma, ta yi kudu, ta yi arewa, ba ta da al-jumla ba ta san ina za ta ba. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari ya ce haka zai tada mutane, min al-ajdas ka'annahu jiradun muntashir, za mu fito daga cikin kabarurruka kamar ka ce wannan wara ce wanda aka firgita ta aka watsa ta ga tana a sararin sama, tana yi ta tahiyya tana ta dimuwa ba ta san inda za ta ba. Wannan sifa ce daga cikin sifofin ranar al-qiyama, kamar mai tambaya lokacin da aka ce mishi al-qari'a mal-qari'a wa ma adraka mal-qari'a, yana jira ya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ware bayan labari wannan ranar ga yadda ta tace ranar da mutane za su tashi, ranar da mutane za su yi daga cikin kabarurrukansu kai ka ce wara ce wanda aka kora, kai ka ce wara ce wanda aka firgita ta aka bata tsoro take yawo ba ta san ina za ta ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa kullu jibalu kadhihi, a ranar duwa sun da mutum gani duk girman su, duk girman da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai duwa su, da nauyin da ya yi musu, da kwarin da ya yi musu, idan mutum yana balaguro zai gani a wasu garuruwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta su da duwa su, za ka gani duci har iya ganin ka, har iya ganin ka za ka gani duci haka tsawon shi, kai an cika kirsi da tsawon shi ba ka iya kirsi da ma duk duwa ne, amma a ranar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa takunu jibalu kadhihi, waɗannan duwa sun da mutum gani da girman su, wanda duk in za a misali da wani babban abu babban halitta za ka gani Allah subhanahu wa ta'ala yana musaltawa ne da duci saboda girman da ke da duci da kuma taurin da ke gare shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk da wannan girman na duci, duk da girman shi da kwarin shi, a ranar duwatsu za su kasance kamar kada, kamar abdiga wadda aka watsa ta a cikin iska, kowar iska ya zo ko mun kankanta shi yana iya ɗaukar ta, sanin mu ne yanzu da za mu ɗauki kada mu watsa, kada wadda take sarai-sarai ba dunƙule ba, da za mu watsa da za mu gani iska yana ɗaukar ta wata ta yi nan wata ta yi nan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a haka nan duwatsu za su kasance a wannan ranar, za su kasance kamar kada wanda aka watsa ta a cikin iska, iska na ɗaukar ta yana yin yadda ya ga dama ne. Wannan kin za mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai mai da duwatsu su koma kamar kada, ba su da wani kwari, ba su da wani girma, ba su da wani tasiri, kamar yadda yake ga mu a wannan yana cewa ustati kibaru fassa fa kanat haba'a munfasa, ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai shimfiɗa su duwatsu shimfiɗa za su kasance yadda ka san kura ce wadda aka watsa ta wadda aka sheke ta ta ko ina, za su game da ƙasa, su game ga ƙasa a wani wajen yake cewa wasu alu yake cewa wasu alu na ka alu jibal, kafirai suna tambayin ka akan duwatsu shin idan tashi alkiyama ta zo waɗannan duwatsu za a bar su koko ba za a bar su ba yace fa kulli sufuharan min nasara ka ga musu ya ga annabi Muhammad cewa Allah subhanahu wataala zai narki waɗannan duwatsu narkewa za su koma da su da kasasun nan su manne babu wani alamun mutunci da za ta kai yace fa yazarwa ma an safsafa la tara iya iwajen wala'anta zai maida ta yadda ka san ƙasa da su da ƙasa duka za su gani ba ka ganin wani ɗan tudu balle ka ce ma ba mamaki alamun tuci kuma ba za ka ganin tarin shi ba ganin sai balle ka ce tuci idan a wannan rana Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu duwatsu suna cikin abubuwa wanda suke masu girma suna cikin ayoyin Allah a ban ƙasa shi yasa lokacin da annabi Musa ya buƙaci daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi ya je wajen dutse saboda dutse shi ne abu mai ƙarfi wanda komi ana iya azama shi dauka duk nauyin abu ana iya azama ƙasa da gani ta yi wani abu da amma dutse duk nauyin abu an azama shi an ce duwatsu su ne ma ke rike ƙasa tana ƙarin kwari tana ƙarin dinuwa tana ƙarin tsayawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi ya je wajen dutse in dai har wannan dutse ya iya daukar hasken Allah subhanahu wa ta'ala to zai ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari kamar ma ta jalla rabbuhu jabal ja'alahu dakka fa karra Musa sa'iqa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi ya sauko a musani ya kai ta saukowa kawai wannan dutse sai ya koma gari ya darka ya koma gari tsamin girman Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma annabi Musa ko da ya ga wannan ya ga dutse gashi iya dutse dutsen da inda in za a ce za a fasa shi za a wahala dan adam ba zai iya yi ma wannan dutsen komai ba zai iya fasa shi ba amma ya gani kai tsaye wannan dutsen ya koma kamar ya koma gari baki ɗaya daga nan sai ya wace su ba idan wannan ke da mu cewa ranar tashi alkiyama rana ce wanda take mai tsananin firgici mai tsananin tsoro duwatsu kuma a ranar za su kasance kamar abdiga kamar kada wanda take an sheƙa ta a cikin iska na ɗaukar ta duk inda ta yi idan duwatsu za su kasance a ranar ba su da wani kwari ba su da wani ƙarfi Allah subhanahu wataala zai narke su tare da ƙasa Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa amma man saburat mawazinu fa huwa fi shakkin radiya lallai duk wanda ma'aurin shi ya yi nauyi duk wanda ayyukan shi na gari suka rinjaye ayyukan shi na banza fa huwa fi shakkin radiya lalle shi wannan yana cikin rayuwa wanda take yardaddar rayuwa wanda take mai kyau rayuwa wanda babu wahala a cikinta rayuwa wanda take cikakka ta kowane waje rayuwa ya aljanna cikakka ce Allah subhanahu wataala yana ba mu labari cewa fa amma man yuti kitabahu bi yamini fa yaqulu ha uqra'u kitabiya inni zanantu annahu lajin hisabiya fa huwa fi shakkin radiya fi jannatin aliyya Allah subhanahu wataala yake cewa duk wanda aka ba hannun shi littafin shi a hannun shi na dama zai dinga zuwa a cikin mutane a farfaje kiyama yana alfahari yana cewa ha uqra'u kitabiya ya ku al'umma ya ku jama'a ku karanta littafin saboda duk wanda aka ba littafin shi a hannun dama ya ci na al'umma a kiyama ya ku inni zanantu anni mulaqin hisabiya lalle ni tabbas nayi zakar cewa zan riski hisabi na zan riski abin da na aikata fa huwa fi shakkin radiya lalle wannan zai kasance a cikin rayuwa wanda take yardadda a cikin rayuwa wanda take kammalalla rayuwa wanda take a cikin ni'imomin da suke sun kammala shi ne na Allah subhanahu wataala ya ce fa amma man taqulat mawazin lalle wanda sakelin shi yayi nauyi sakelin shi na ayyukan shi na kwarai ayyukan shi na kwarai suka rinjaye ayyukan shi na sharri ba huwa fi shakkin radiya lalle kam tabbas zai kasance cikin rayuwa wanda take yardadda rayuwar da kowa zai so a ce yana cikin irinta rayuwar da babu wahala rayuwa wanda take kammalalla ta kowane hanya rayuwa ce kammalalla rayuwa na aljanna Allah subhanahu wataala yana ba mu labari akan harshen aljanna idan suka shiga aljanna suna cewa wa qalu alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana la ghafurun shakur alladhi ahallana dara al-muqamati bi fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub
suna cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tayar mun da kowanne irin mushi saboda dan aljanna idan ya shiga aljanna dukkan wani mushi da wani tunani mara dadi da wani tashin hankali duka Allah subhanahu wata'ala yana yabe musu shi Allah subhanahu wata'ala yana ga mu wallahi yana cewa na za'ana ma fi qulubihim ghill za mu cire duk wani gilli da ke da kai a cikin zukatansu duk wani ganin kashi duk ganin wani bakin ciki duk wani hasada duk wani nau'i na wani ciwo wanda a cikin zuciya yake Allah subhanahu wata'ala yana yabe mu a cikin shi suna cewa azhab annal hazan Allah subhanahu wata'ala godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tayar mun ya korar mun da dukkan mushi ba su da wani abu wanda zai malla musu rai a aljanna ba su da wani abu wanda za su shi bai da dadi suka ce inna rabbana la ghafurun shakur lalle ubangijin mu ya kasance mai gafara ne kuma abu gode ne saboda ya gafarta mu zunubai ya arzuta mu da gidan aljanna allazi ahallana darul faqati bi fadli wanda ya halitta mu ya sanya mu a gida wanda yake na gida ne na dawwama har abada daga falalashi la yamassuna fiha nasbun wala yamassuna fiha wata wahala da wani rishin jin dadi da duk wani abin kyama ba zai same mu ba a cikin wannan gidan da aka yi idan duk wanda mu aure shi ayyukan shi na kirki suka rinjayi ayyukan shi na banza to zai kasance a cikin rayuwa rayuwa wadda take da ni'ima rayuwa ta jin dadi rayuwa ta jin dadi ta cikin ni'ima har abada Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bamu labari yana cewa innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyya jazakum inna rabbikum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbahu lalle wa'anda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi aiki wanda yake aiki nagari Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika hum khairul bariyya wadannan su ne biyayyun bayi su ne bayi na garfi fitattun bayi na garfi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hukuncin wa'annan mutanen sakamakon su wanda za mu saka musu da shi shine aljanna wanda ta kasanta koran mai suna gudana suna masu dawwama a cikin ta har abada kuma karshe Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su kuma su masu yarda Allah ya ce dalika liman khashiya rabbahu wannan ne mu'min da Allah subhanahu wata'ala ya zana sun tabbata ne ga wanda yake tsoron Allah yake tsoron ga moshi da Allah yake tsoron da kuma yake tsoron kuma yake shi Allah subhanahu wata'ala kenan wannan kirna mu cewa duk mai so ya tashi ranar gobe alkiyama ya shiga cikin wa'anda mutanen wanda aka tsara wanda za su shiga aljanna wanda za su yi rayuwa wanda babu kunci a cikin ta babu wani abu mara dadi a ciki za su yi rayuwa wanda take rayuwa mai mutunci rayuwa ta jin dadi kuma wanda mai dorewa har abada to sai yayi aiki wanda yake aiki nagari kamar yadda muka gani a jiya cewa aljanna ba ta samu haka nan da wasa dole sai an tashi an yi aiki kuna ga Allah subhanahu wataala ya ce fa amma man taqulat mawazin kenan wannan kinna lalle tabbas dan gobe alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai zo da mizan yana ga mu a wannan yana cewa wa da mawazin al-qist yawm al-hisab aw yawm al-qiyama Allah subhanahu wata'ala yana ga mu cewa za mu azama sake ni na adalci wanda kowanne bawa za a kwaso ayyukan shi na alkhairi da ayyukan shi na sharri a azabu su sake ni idan na ayyukan sharri suka rinjaya makomashi guda Allah subhanahu wata'ala yi mu sani dan kuma na sharri suka idan kuma na alkhairi suka rijaya to zai kasance a cikin wannan rayuwar kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mu yace fa huwa fi ishatir radiya dan ne zai kasance a cikin rayuwa wadda take yardarta rayuwar da kowa zai yarda a ce a saya a cikin ta rayuwa wadda take ta ni'ima rayuwa wadda take ta jin dadi kuma za su dawwama a cikin wannan jin dadin har abada Allah subhanahu wataala ya ce wa gaya mu cewa amma man kaffat mawazin lalle kuma aka san haka kenan wanda ayyukan shi na banza ayyukan shi na lala suka rinjayi ayyukan shi na kware to makomashi malamai nan suka ce Allah subhanahu wataala ya ce ummu saboda kowanne dan adam yana komawa ga mahaifin shi yana laɗewa a wurin mahaifin shi daga komai mutum ya yi girma duk girman da ya kai idan ya samu wata matsala in kai mahaifin shi na raye za ka gani ita ce makomar shi ta farko da zai koma wurinta yana gaya mata matsalolin shi yadda ta lallashe shi ta sa ya ɗan yi sauƙi a rayuwar shi shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fa ummuhu hawiya ai makomar shi ko kuma mahaifin shi a wannan ranar ita ce wutar jahannama kenan wanda zai koma a wurinta wanda zai lallaba wurinta don ya samu sauƙi ita ce wutar jahannama wasu kuma daga cikin malamai suka ce ana ne da ummuhu ana sai ya kanshi inda kwalo shi take saboda za a ja shi ne ta kanshi a tilla shi wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya gaya mu cewa kenan anan wanda ma'aunin shi ya yi nauyi aikan shi na sharri suka rinjaye aikan shi na alkhairi to ya sani cewa makomar shi ita ce wuta hawiya wanda za mu zo a nan gaba mu gani menene ita wannan hawiya ne kenan duk wanda ya kasance aikan shi na alkhairi na ana hirar musulmi saboda shi kafiri tun tashin warin asali ma bai da aiki na gari kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu cewa shi Allah subhanahu wataala bai zalunta mu'min aiki na kwarai idan ya yi ko mun kankanta shi dan ya tashi ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala yana ba shi haske yana ba shi arziki tun a nan duniya in ya kasance mai aikata ayyuka ne na gari kuma idan ya tashi ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala ya saka mai da wannan aikin na gari amma shi kuma kafiri Allah subhanahu wataala yana ciyar da shi ne daga waɗannan ayyukan nashi a nan duniya abinda ya aikata na gari abinda ya aikata na kirki saboda za ka samu da yawa daga cikin kafirai suna aikata ayyuka wanda ayyuka ne masu kyawu ayyuka ne na gari amma rashin imaninsu waɗannan ayyukan ba za su amfana musu ko kuma a ranar gobe da kiyama amma Allah subhanahu wataala ya ce Allah subhanahu wataala zai ciyar da kafiri aikin shi na gari a duniya idan ya koma kuma lahira ba zai taɓa iske wani aiki ba ba zai taɓa iske wata hasana ba ya iske wani sakamakon kyakkyawa akan aiki kenan ana magana na akan mu'min wanda ya yi imani da Allah da manzo Allah amma ya zo yana yi tasbih ya zo yana ta saba ma Allah subhanahu wataala kuma duk ya hanyar mutu bai tuba ba yana yi tayi shi ne za a dora ayyukan shi a masasake idan ayyukan banza suka rinjaye ayyukan alkhairi Allah subhanahu wataala ya ce ai makomashi inda zai koma inda za a kai shi a ƙarshe inda za a sa shi ya yi rayuwar shi har abada shi ne wutar jahannama hawiya nan suna ne daga cikin sunayen wuta abin nihi da fa'ummuhu kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce kanshi inda kwakwalwar shi take ake ne saboda shi ne ake ce da uwar kai sannan za a kama shi a jewa shi a cikin wutar jahannama kuma bai da wata makoma a wannan ranar sai wannan wutar Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa ma adara ka mahi wa ya sanar da kai menene ita wannan wutar wannan wutar da ake yi gira wannan wutar da ake yi ta gani wannan wutar da ake yi ta gani cewa duk wanda ayyukan shi na sharri suka rinjaye ayyukan shi na alkhairi to makomar shi wannan hawiya ne to wa ya sanar da kai gira Allah subhanahu wataala shi ne ke ba mu damar yake cewa na ruhani kamar yadda a can baya ne cewa allati tattalu ala al-aqida innaha alayhi musada fi amalin mumaddada kamar yadda a can yake ba mu labarin wuta nan ma haka Allah subhanahu wataala ya ce wa narun hadiya ita ce wuta wanda take mai tsananin zafi wanda an rura da ruri wanda yake kai ya kai matuka tana da tsananin zafi shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce narun hadiya malamai suka ce ina hanaru na hanya fi ghayati ma yakunu min al-harara saboda kai matuka abin da yake kaiwa na zahiri kai matuka na zahiri karshen digiri na zahiri shine wutar jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mu a cikin hadisin Abu Huraira hadisin da Imam Bukhari da Muslim sun yi tare da shi yake cewa lalle ita wuta hujjirat ala narin dunya bi 69 juz'a kulluhun da mithlu harriha lalle ita wutar jahannama an fifita ta akan wuta wadda muke amfani da ita ta nan duniya so 69 an fifita ta sosai tun da tattara sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi ai kowace ta duniya ta isa yace masa a an fifita ta annabin ka zafin ta ya duka wutar da muke amfani da ita a duniya sosai da tara yace kullu hunna mithlu hadiha kowace daga ɗayan su kenan kowace zafin ta yake kamar zafin ta duniya kenan ba wai wutar duniya bace aka dauko kalar ta kalar ta a aka hada su 69 a zayin ne duk zayin wutar duniya a wuri ba za ta kai zayi da kai matakan zayi to haka aka yi ta hura wutar lahira aka yi ta hura a 69 kenan zayin ta ya limka zayin ta duniya 69 shi yasa idan muka gani za mu ga wutar duniya in aka hura ta da itace ne ko kuma da wani abu hura wuta ne za mu gani duk abin da ya kasance to mu gani mu sani cewa yadda muka ga ta yi zayi saboda wuta zayinta da ƙarhinta yana kasancewa ne da zayinta aka huda ta da wanda ya sa itace da wanda ya sa takardu da wanda ya sa karmami za ka gani wutar su ba wutar ba ɗaya ba ce to a tattaro duk wani abu wanda aka san makamashi ne na wuta a san cewa wanga babu wani abu da ya kai shi ƙarhi da aka huda wuta da shi a huda wutar duniya to bawa ya tsaya ya ga wannan wutar ya ga zayinta ya kalle ta ya yi tuntuni da ita to ya sani cewa zayin wutar duniya zayin wutar lahira ya dauka wannan zayin su 69 aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da aka yi kwa musulmi ya kamata mu lura wannan ayar tana gaya mu ko tana koyar da mu cewa mu'mini ya dace ya yi tsoron Allah yi tsoron wutar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadi wutar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin wannan sura yana cewa narun hamiya yana cewa wuta ce wanda take tana da tsananin zafi an hura ta kamar yadda muka taba gani an hura ta sau shekara 2000 kamar yadda wasu malamai suka ce aka hura ta ta zama jajjawur aka hura ta ta zama waraƙal Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ya ƙara hura ta har sai ta zama kikir ta zama kikir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baka ce hayyin tana nan kikir duk abin da aka jewa a cikin ta sai ta canje shi kenan ya dace mu'mini ya yi tsoron azaba Allah ya yi tsoron wadawa a cikin wannan wutar dan yin ayyuka wanda suke na gari ya dinga yin ayyukan da kullum ya dinga tunanin ya dora wani abu sasake ne a ya dora wani aiki na gari abu sasake ne shi saboda kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mu cewa za a dora sake ne kuma fa amma wa thaqulat mawazinu fa huwa fi shatr waqi'a duk wanda sake ne shi na aika alkhairi yayi nauyi zai sani cewa lalle tabbas zai tsira daga shiga wannan wutar zai kasance cikin rayuwa wadda take yardar rayuwa da haka dole neman kare kanmu daga wannan wutar sai mun yi aiki wanda yake aiki na gari sai mun dinga ayyuka wanda suke da alkhairi sai mun bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya umarce mu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa manzo Allah yana gani a cikin hadisi kursi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa bawa ba zai taba kusanta ta ba ba zai saba kusanta ta da abin da gai soyuwa ba gare shi kamar ya kusance ni da abin da na farlanta mishi dan haka kenan mu sani cewa barilla ita ce wajibi duk in kaji ana hirar lafiya to ana hirar barilla ta cika ne kenan balle yanzu da muna lokuta na sallolin kiyamun lail da sauransu zaka ga wani zai yi ta kokari dan ya samu da yake kiyamun lail amma lokacin farilla kayan yanzu ba a mai tsakanin shi da asuba awa guda ce amma sai ya kwanta ya ta kwana sai kare bakwai kare takwas ya tashi ya sallah to Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya yi soyuwa bawa ya kusance shi da shi ya ce shi ne abin da ya farlanta mashi sannan idan ya kiyaye abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mashi sai ya zo da nafiki haka kuma Imam Muslim ya yi tarra hadisi a cikin littafin shi hadisin Ali ibn Atim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba minkum min ahli illa sayukallimuhu rabbuhu babu ɗaya daga cikin ku ya kuwa al'umma face Allah shi subhanahu wa ta'ala ubangiji shi zai ya mishi magana laysa bainahu wa bainahu turjuman tsakanin shi da shi babu mai fassarawa tsakanin ya da shi za su yi magana wa yanzu ayman minhu fala yara illa ma qaddam bawa zai diba damar shi ba zai ga komai ba sai abin da ya riga ya gabatar na ayyuka kuma ya diba hagu shi shi ma a nan ba zai ga komai ba sai abun da ya riga ya aikata na ayyuka wa yanzu mai ne dai sai ya kalli gaban shi fala yara illa nara tilqa a waje ban zai diba gaban shi ba zai ga komai ba sai wuta ga tanan gaban shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mu kenan kayan mu kai wannan ranar ranar da kowa zai tsaya gaban Allah bai da komai bai da wani abu da zai amfana shi ceton mai ceto ba zai amfane shi ba a ranar babu wani wanda zai zo ya iya yi mishi wani abu diyan shi ba za su amfane shi ba haka mahaifan shi ba za su amfane shi ba dukiyar da ya tara yin rayuwa ta duniya yadda ya bar ta ba za ta amfane shi ba babu kowa daga shi sai Allah Allah subhanahu wataala zai mishi magana ya diba daman shi bai ganin komai sai abin da ya aikata ya diba hagu mulki bai ganin komai sai abin da ya aikata ya kalli gaban shi bai ganin komai sai wuta a tanan gaban shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fattaqun nar wa lahu shaytan ya ce ya ku ba ya ku al'umma ta ku ji tsoron wutan jahannama ku ji tsoron wutan Allah subhanahu wataala koda da barin da ne koda da barin da ne kenan wannan kirga babban abu ne ke sa bawa ya tsira daga wannan wutan shine yin ayyuka wanda suke da kai kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa mu ji tsoron wannan wutan koda da tsagin da ne kenan kakkare na wani abu da zaka dauka ka ba wani bawo Allah ko ka kanta shi kakkare na ko ko na lagu ko na kana ko da zaka ba wani ya sha in ya kai ruwa ko ruwa da zaka ba shi kofi guda ruwa masu zaki ka dan samu ba da sukari da lemun tsami kakkare na wadannan ruwa manzo Allah ya ce mu sahabban shi ku ji tsoron wuta ko da da tsagin da biyu kenan ko da da biyu guda ne gare ka fara rani ka ba wani rani to ka tsoraci wuta daga wannan kenan wannan kimna wa sadaka tana daga cikin abubuwan da ke nisantar da bawa da shiga wuta saboda zai tashi ranar gobe a kiyama ya gani wannan wuta kuma za mu gani wannan sura da ta zo ta yi magana ta wa'anda ayyukan su na alfairi suka rinjayi ayyukan su na sharri kuma ta yi magana na wa'anda ayyukan su na sharri suka rinjayi na alfairi kuma kowane ta ga mu makomar shi nawara Allah subhanahu wataala ya ga mu cewa fa huwa fi shatir radiya zai rayu rayuwa wadda take rayuwa mai daɗi rayuwa yardarra a cikin ni'ima ta har abada nabi kuma Allah subhanahu wataala ya ga mu cewa fa ummuhu hawa makoma shi shine wutar jahannama rayuwa wadda take rayuwa kunci rayuwa ta cikin azaba ta har abada Allah subhanahu wataala a cikin wannan sura bai ga mu ba makoma wanda da aikin shi na alkhairi da aikin shi na sharri suka zo daidai za mu gani cewa Allah subhanahu wataala a wannan wajen yana ga mu cewa wa idza surifat absaru tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'a alqawmi zalimin wannan mutane idan aka wa'anda za su zo aikin shi na alkhairi yayi daidai da aikin shi na sharri kenan sakinin su yayi daidai da aikin alkhairi da aikin sharri Allah subhanahu wataala zai juyar da huskokin su a wajen wuyan wuta sai su ce ya ubangiji mu ka ji tausayin ya Allah kar ka samu daga cikin yan wuta shi yasa a wannan karkashin wannan ayat malamai suka ce waɗannan mutanen ba su shiga wuta Allah subhanahu wataala da wannan addu'a da suke yi Allah zai shin kansu ya sa su a cikin aljanna amma nan ana hira wanda ya mutu ne da imani wanda ya mutu bai bauta ma wannan Allah wanda ba Allah dan ne tabbas kun ga yayi so guda duk wanda ya mutu yana bautar wani Allah wanda ba Allah ba shi ba a yi ranma a dora sakiri a gani aikan shi nan gari da nan banza su wannan kawai ƴan wuta ne suna da lasisi suna da lesefa sai kawai na shiga wuta Allah subhanahu wataala ya yi mu sai idan Allah subhanahu wataala ya nuna mu a cikin wannan ayat cewa waɗannan bayan Allah wanda za su tashi ayyukan su na gari sun zo daidai da ayyukan su na banza Allah subhanahu wataala zai tausaya musu yasa su a cikin aljanna shi haka kuma za mu sani cewa Allah subhanahu wataala a cikin wannan sura yana gaya mu girman abin da ya tanadi girman abin da ya tanadi na wuta girman abin da ya tanadi na azaba ga wanda ya saba da shi Allah subhanahu wataala yana ta gaya mu yana ta ja mu hukunci ba dan komai ba dan mu nisanci wannan wuta shi yasa manzo Allah ya ce mu saba shi ittaqun nar wa lahu shaytan ku ji tsoron wuta koda da tsagin da biyu kenan mutum ya dinga ayyuka na alkhairi kai ya kasance kullum cikin program ɗinka babu lafiya babu tunanin gobe kullum kawai kai abinda zai duniyar ka za ta yi ma daɗi alhali kuma kana tunkarar kabari inda duk lokacin da kai kwana ɗaya to ka sani cewa ka ci ɗaya ne daga cikin kwanakinka kuma wannan kwanan ba za a ramta mashi to Allah ya kaddara shekara 50 za ka yi da kwana 5 kana cikin wannan kwanaka wannan yi akhirar Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah subhanahu wataala bai jinkirta mu kowace rai idan lokacin ta yayi inda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yadda ya bar duniya dan ne kam tabbas kowa idan lokacin shi yayi sai mu tafi duniya kenan bawa ya dace dinga yi maka shi tintin dinga tuna a koshi da ubangijin shi dinga tuna kamar yadda manzo Allah ya ga mu cewa bawa sai hada da shi da ubangijin shi babu kowa ya diba damar shi da hakurin shi bai ganin komai sai ayyukan shi kenan mutum ya san wani aiki ne zai yi tsaye gaban Allah subhanahu wataala da shi mutum ya san wani aiki ne zai tarbo wannan ranar da shiga da kuma an kiyama saboda Allah subhanahu wataala ya sanar da mu cewa yayi tare da azaba wanda take mai radadi ga wa'anda suka tashi ba su da ayyuka na akhirai ga wa'anda suka tashi ayyukan su da sharri sun yi ayyukan su na akhirai yasa a wani wajen dan ya kara gaya mu tsananin azaba tsananin abin da yayi tare da na wannan mutai da tsananin azabar da ke da koke cewa kalla inna halaza mazza'atu bishawa tadu man adbara wa tawalla wa jama'a wa lalle ita wutar da za tana cire duk wani abu da bawa yake sha'awa idan aka je wa mutum cikin shi duk wani a cikin ta duk wani abu na sha'awa shi Allah subhanahu wataala zai sa ta ciccire mai shi duk wani abu ta cire na mu shi ta cire komai da shi Allah subhanahu wataala yana cewa tanu man adbara wa tawalla tana kiran wanda ya juya ya cire yana neman ya cire wanda ya juya baya daga kiran Allah subhanahu wataala ya juya baya daga kiran da ake yi mishi ya juya baya daga wa'azin da ake yi mishi bai jin wa'azi zai dinga maganin malamai sun dame su to wannan mutan tana kiran irin wa'annan mutane tana kiran su saboda ciccire jikinsu Allah subhanahu wataala ya yi musu azaba da ita da haka Allah subhanahu wataala yake gaya mu cewa ji tsoron wannan mutan wuta ce wanda Allah subhanahu wataala ya hura ta ruwan wanda yake ya hura ta da gawawwaki na yan adam kuma ya hura ta da duwatsu kai dai ka san ko yanzu aka sa duti cikin wuta yayin ya yayin ya aka ce ka rike ga hannu zaka ji ma yayi garwashi zani Allah subhanahu wataala da gawawwakin mutane da duwatsu ne ya hura wannan mutane ta kasance baki kyar yana ga mu a maje yana cewa ya yi wannan din na amin ku a fusu ku ba na wa qulu an nasu wa rijal alaiha malaikatu idazu shidadu la yasuna la amara wa yafalu ma yuqulu Allah subhanahu wataala yana cewa ya ku an ku imani ku ji tsoron wuta ga kawo da kuma iyali ku ji tsoron wuta ga kawo da kuma iyali ji tsoron mutan nan da Allah subhanahu wataala ya hura ka ne da mutane da kuma duwatsu a bakin waɗannan mutai a bakin wannan mutai akwai mala'iku wanda suke masu tsananin ƙarfi ba su saba ma Allah subhanahu wataala kuma suna yin abin da Allah subhanahu wataala ya umarce su yau za ka ga ko wani mai dan mulkin shi na nan duniya wanda yake da tsozawa da kuskure da garda da zaggarin irin yadda ake jin tsoron shi saboda ka san yana ba da kumandaman ta cewa a ɗauko ka a zuwa ga gidanka su babu wanda ya isa ya hana a ɗauko ka za a je a ɗauko ka kuma amma abin da ya kuma kai maka to Allah subhanahu wataala yake cewa mu ji tsoron wuta mu ji tsoron wuta da mu ji tsoron ta kuma da iyalin mu ji a mu tsoron wannan wutan saboda a bakin wannan wuta akwai mala'iku wanda suke masu tsananin ƙarfi ne tsozawa Allah ne wanda ba su saba ma Allah jira su kawai Allah ya ce musu ku aikata su aikata la ya asuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su da shi ba su saba mishi kuma da ya ce su suna aikatawa kai tsaye a wannan ranar a wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mu yau da kullu jahannam alim tal'atu wa taqulu hal min mazid ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai ce mu ta kincika ya tambaye ta ta dinga cewa a kai kai ta ke kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mu a wani hadisi Allah subhanahu wataala bayan an yi sa isali an sa ɗaya wuta wuta duk yawan kawure an sa su cikin wutan nan an sa su kowa ya samu wurin shi a cikin wuta ana musu azaba da ita amma duk da haka nan wutan nan za a tambaye ta ta cika ta koshi amma ta ce hal min mazid kai ta ke nema manzo Allah ya gaya mu cewa har sai Allah subhanahu wataala ya sa kawai a ciki sannan wutan nan za ta nufi ta birgirgi zuwa tsaba tana neman kai duk abin da aka jewa mata da kawo rai da shi gaba kenan mu sani cewa Allah subhanahu wataala yayi tanadin wuta wanda take mai tsanani, yayi tanadin ta ga waɗanda suka saba mishi, ga waɗanda ba su yi imani da Allah ba, kuma da waɗanda suka saba mishi na waɗanda suka yi imani. Allah subhanahu wataala yana ce mu, yana ce mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa nabi ibadi anni ana rabbuhu, ya gaya mu bayina cewa lalle ni mai gafarar zunubai. Amma yanzu da tsayanin nan baitin nabi ibadi anni ana rabbuhu wa anna adabi huwa al-adabu al-alim, ka gaya mu cewa kuma azaba ta ita ce azaba wadda take mai radadi. Kenan idan an gaya mu cewa Allah subhanahu wataala yana gafarar zunubai, to kuma a gaya mu cewa yana da wa azaba, azaba wadda take mai radadi, azaba wadda take mai zai, yayi tanadin wuta, ya samu ta mala'iku, ya samu ta sosawa wa'anda ba su saba mishi, suna jiran ya musu umarni kawai su aikata. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu a wani hadisi yake cewa, hadisin da Imam Muslim ya yi, hadisin Abdullah ibn Mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuta bi jahannama yawma izin laha 70,000 zimam ma kulli zimamin 70,000 malak yajubuna, za a zo da wutan jahannama a ranar tashin alkiyama, a ranar alqari'a, a ranar da ke kwankwasa zakata saboda tsoro, saboda tsoro, yace za a zo da wutan jahannama a wannan ranar laha 70,000 zimam, tana da abin kamawa, abin rikewa, abinda ake ce ma linzami, kamar abinda ake sawa wanda ake jarra kuni ko wata dabba da shi, to tana da wannan abu 70,000 zimam ta ke da abin ja, abin ruko wanda ke da kai wanda ake rike ta 70,000. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kulli zimamin 70,000 malakan yajuduna, tare da kowane linzami, tare da kowane abin ja cikin wannan 70,000 akwai mala'ika 70,000 suna janta. Kenan tana da abin ja 70,000, kuma tare da kowane abin ja na guda akwai mala'ika 70,000 suna janta. To kai ya kake gani tare cewa Allah subhanahu wataala ya ga mu cewa mala'iku suna da karhi, ba a gama su da dan Adam, ba a gama su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin sifar Jibril da ya gane shi, yace idan yayi ajiyi yakin shi guda kadai yana iya rehe, yana iya rehe duniya baki ɗayanta, yayin mala'ika guda kadai. To tare da wannan aka ce kowane zimami na wutar jahannama mala'ika 70,000 ne yake jan shi. Kenan wannan ke nuna mu girman wuta da kuma nauyinta da kuma azabar da ke tattare tare da ita. Allah subhanahu wataala ya yi mu tsari daga wuta, da haka ya ku bayan Allah mun tsoron wuta, mu yi tsoron wuta, ko da wuta yankan dabino ne, ko da dabaran dabino ne, mu yawaita ayyuka na alkhairi balle ma a cikin waɗannan kwanaki. Waɗannan kwanaka kasuwa ce ta Allah subhanahu wataala. Da a ce yanzu za a ce ma ɗayan wanga ginin da ke gabanmu wata kasuwa ce wanda duk ya shiga a ciki zai samu riba, wanda duk ya shiga a ciki zai zama mai kuɗi. Ya za mu ɗirga wanda ya shiga wannan kasuwa? Za mu ɗauke shi sakarai wawa wanda bai san abin da yake ba? To mu sani yanzu muna cikin kasuwa ce ta Allah subhanahu wataala. Lokacin da ya dace mu ribance ta, mu shiga wannan kasuwar, kowa ya kwashi rabon shi, kowa ya kwashi ayyukan shi na alkhairi wanda za su fitar da shi daga gobar kiyama, daga azaban Allah subhanahu wataala. Kuma a nan lokacin mu yayi abinda muka karanta daidai, Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi, Allah subhanahu wataala ya yafima. Subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.